Offices of security in every security church, all the security threats were treated one after the other.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Olorunsakin ke karin haske ga yan jaridu sakamakon tattaunawar da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari batun tsaro dukkanin ababen da ke haddasa barazan tsaro an tattauna su kama daga tsatsar mutane rikicin manoma da makiyaya da ma yan awaran diaspora duk an tattauna su a wannan taro to shin ko takamaimai akwai wani umarni na musamman da shugaban ya baku
on some areas we should look at.
Ya bamu umarni akan wasu ababen da ya kamata mu mai da hankali akai sosai domin na samu nasarar aikace-aikacen mu a cikin kasa. To ko ta kamar mai akan menene ya baku wannan umarni?
He talked about the unity of the nation and which is non-negotiable.
Ace batun hadin kan kasa da ma kasancewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. Wannan wani abu ne da ba gudu ba ja da baya. Kuma mu sojoji an jaddada mana cewa dole mu yi aiki wurjanjan don aiwatar da wannan umarni.
To ensure that directive is carried out.
Ko ta wace fuska masu ruwa da tsake ke kallon wannan tattaunawa kan shanin tsaro da shugaban yayi da hafsoshin sojin kasar. Alhaji Bello Arabi Sardonan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya.
To ai gaskiya ne irin barazanar da yake faruwa a kasar nan yanzu ai kowa ko yaro karami ma har yana ganin ta kuma waye san abin da za ta haifa a zuwa gaba yanzu irin barazanar da mutanen kudancin kasar nan suke yi wa arewacin kasar nan daidai ne ai ba daidai bane kuma menene ake yi na sani dai har ACF tana kokarin ta sosai na sani kuma wasu daga cikin manyan su suna fitowa suna cewa su ba ruwan su da wannan rudanin da yaran nan suke su ba ruwan su da wannan to amma ai ba wannan kadai shine maganin abun ba ai maganin kowa ya san shi ai maganin shi bana mu samu mu zauna lafiya ai shine abin da ya kamata ai
na'am yanzu kuna da kwarin guwa kan matakan da shugaban kasa ke doka a baya nan
to ba mu gani ba tukunna sai mun gani idan muka gani mu zuba masa ido mu gani nan da yan kwanaki kadan mana ai zamu gani in abun zai kyau ma zamu gani in ba zai ba zamu gani to abun nan shi ma yana nan zamu iya gaya masa ai
asan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.